A yankin arewacin Najeriya dai har yanzu tsugunne bata kare ba don da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi na shawo kan matsalar rashin tsaro abin sai ci gaba da gagara yake yi. Yankin masarautar Zuru a jihar Kebbi na ci gaba da fuskantar barazana domin ko a wannan mako mahara da aka kiyasta yawan su sun kai 300 saman babura sun aukawa garin Onashi cikin karamar hukumar mulkin Dankowa Sago suka kashe mutane suka dauke dabbobi. Wani mazaunin yankin Babuga Onashi ya ce yanzu haka zaman zulumi ne kawai jama'ar yankin suke yi.
Yanzu haka magana da ake mu hankalinmu bai kwance wallahi. Kare biyu na rana barayi suka kawo mu atar suka zagaye gari suka kore shanu suka kashe mutum kusan 15 yanzu haka. Wanda aka tabbata don yanzu haka ba ga wasu ba. To wallahi ana cikin tarkai wallahi. Yanzu haka na cikin tarkai duk da mutane hankalin su bai kwanta ba tsakani da Allah ana nan kowa dai hankalin shi ya riga ya tashi wasu ma nan na wasu ma nan na rabi kai magana tashi a bakari a hijira ba sai inda
Shugaban kungiyar ƴan sakai a masarautar Zuru, Mani John, ya ce da samun labarin kawo harin ya shaidawa jami'an soji da ƴan sandan kwantar da tarzoma da aka kai a yankin nasu kuma yaransa su ma sun kai dauki.
A bangaren ƴan sakai dai gaskiya mun sami hasara da yawa domin gaba daya sun kashe mana mutane 27 har da mata 6. Sannan kauyuka ugaruwa guda 7 ne suka shiga suka kwace duka dabbobi guda 7. Muna kukan gwamnati ta shigo ciki wannan al'amari.
Har wayo ya ce akwai wata matsala da suka gano wanda watakila ita ce kisa ana yawan kai hare-hare a yankin nasu.
Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta bada jirgi har da ni muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke kuma na rubuta rahoto kwakwara na tura ma duk wanda ya kamata tura ma bisa ga abun da muka gano. Domin yawancin garuruwa na Zamfara sun haura 50 manyan garuruwa duk an wace garuruwan nan babu kowa cikin babaraye nan ba. A wajajen Babela, a wajajen Kaboro ta can wajen Niger, to Bena ne ya zama musu kaman tsakiya. Ko a Kebbi akwai garu sama da 40 wanda duk an gudu gaba ɗaya an bi garuruwa nan. Wanda ke cikin babaraye nan ba. Ba wai suna daji kuma yanzu ba suna cikin wayannan garuruwa din.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ta ce yawaitar irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa yankuna a jihar ya sa ta ƙirƙiro da wani shiri da ta kira Operation Ganuwa.
Kamar zan ce katanga ce muka yi ta jami'an tsaro duk iyakokinmu da jihar Kebbi da sauran jihohi. Tsoro mun fahimci cewa su wannan 'yan ta'adda ba su da sansari a cikin jihar Kebbi inda suke zama. Iyaka suna shigowa su aikata laifi su gudu. Fahimtar haka shi zai mai girman kushe insa da na jihar Kebbi ya ƙirƙiro da wannan operation ne. Sura don mu daƙile shigowa da makamai da su kansu ƴan ta'adda a shigo jihar Kebbi aikata laifi a gudu.
Waɗannan hare-haren dai suna zuwa ne lokacin da aka girki jami'an ƴan sandan kwatar da tarzoma a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a yankin masarautar Zuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.